A daidai lokacin da aka samu saukin matsalar rashin tsaro a kananan hukumomin Sabon Birni da Isa da ke gabacin Sokoto, sai ga wata matsala ta satar mutane don neman kuɗin fansa da satar dabbobi a karamar hukumar mulkin Ilela da kuma kisan dauki daidai a karamar hukumar mulki Taraba. Karamar hukumar Ilela da kasancewar ta bakin iyakar Najeriya da Nijar, akwai nau'o'i na ma'aikatan tsaro daban-daban, kama daga hukumar hana fasa kwauri, soja, jami'an kula da shige da ficen baki da 'yan sanda da dai sauransu. Amma duk da haka matsalar satar mutane ta yi kamari a yankin. Bello Isa Ambarura shine wakilin yankin a majalisar dokoki ta jihar Sokoto, ya ce gwamnatin jihar da gwamnatin tarayya suna iya kokarin su domin tabbatar da tsaro a yankin gabacin Sokoto, amma dai matsalar satar mutane tana addabar yankin na Ilela.
Don kamin sallah har zuwa wannan lokaci babu sahiya da za ka je ba a ta ba kai farmaki gidan wani ba, ko an dauke waɗansu ko an kashe. Abin kullum haka ne, misalin kasar Tamba wadda suka iya kara tangaza, mukan samu kullum za ka ji an ce an dauke wani. Kuka ga ya zama wajibi mu kuka don Allah, don annabi gwamnati ce mu kama na ta wannan hauji domin mutane su samu kwanciyar hankali.
Na zanta da wani dan asalin yankin na Ilela, baban gida Sahabi, wanda ya ce jama'ar yankin na bukatar daukin gaugawa.
Wasu kan ka aka wani zafi a dauke mutum wargi a ce sai an kawo kaza irin nafas kenan. Muna riri yaran sama da safi ya fado cikin kasar Tamba, sannan akwai wani gari kuma can gaba da ake kira Sauna. Yanzu haka ina baka labari a kasarin ma'aikacin lafiya da haka allurai da ake zuwa na rigakafin yau da kullum an bar zuwa Sauna. Yanzu haka a tsarin Tamba yana baka labari bare na iya zuwa ga gona su ce mutumin Tamba hakkin kace a katira in na Tamba hakkin su samu kasa yanki.
Rundunar 'yan sanda ta jihar Sokoto ta ce tana sanar da abin da ke faruwa a yankin, kuma tana ɗaukar matakan magance wannan matsalar kamar yadda kakakin rundunar ASC Muhammad Salim Abubakar ya tabbatar.
A satin da ya gabata aka canji DPO wanda yake kula da karamar hukumar Ilela tare da haɗa shi da reinforcement, ma'ana ƙarin zaratan ma'aikata za su taimaka wurin tabbatar da sun yi amfani da tasu kwarewa domin shawo kan wannan matsaloli na garkuwa da mutane har zuwa ga satar ababen kiwo daban-daban tare da 'yan sace-sace da suke kokarin su zama kamar ruwan dare.
A garin Gandi ma karamar hukumar mulki Taraba, wanda ya fuskanci har-haren ta'addanci shekaru biyu da suka gabata, an fara samun dawowar wannan matsalar da na mahara sun fara zuwa suna kisan ɗauki ɗaiɗai na al'ummar yankin. Ga dai wani wanda al'amarin ya faru a gaban idonsa.
Suna ya Ibrahim Gandi, muna zanne wurin mai shayi kawai sai muka ji barayi sun zo sun yi halge guda biyu sun ce ma wannan bawan Allah Kabiru, suka ce mai ina mai shago ne yake gari, suka mambare shi suka riƙe shi suka halge guda uku sai muka ruga ta ga shayin shi sai muka tafi faɗawa. Wanda shi da yake da ciwon asma ya ce ya ci mura mai sun haɗe shi ya yi a cece shi ba damar ceto Allah ya shirya shi. Kuma wannan Kabiru suka neme shi kuɗi ya ce bai da, shanu ya ce bai da, suka yi mishi halge guda bayan ya sheƙa a gaba. Daga nan suka yi mai halge guda uku ga mara.
Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.